Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM. Sai radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa radio da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masauraran mu assalamu alaikum, Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin abar ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tankaɗe da rairaya game da sunayen mutanen da zai zaɓi babban alƙalin kotun kolin Amurka daga cikinsu, inda yanzu mutane biyar suka rage kuma biyu daga cikinsu mata ne. Ya ce ranar 9 ga watan gobe zai bayyana wanda ya zaɓa. Shugaba Trump ya gabatar da sunan mutumin da zai gaji babban alƙalin kotun kolin Amurka Anthony Kennedy, wanda yake shirin yin ritaya. Shugaba Trump ya gaya ma manema labarai a cikin jirgin saman fadar shugaban ƙasa na Air Force One Juma'a, wato jiya Juma'a, da cewa mai yiwuwa ma ya fara tambayoyin tantance mutane biyar ɗin a wannan ƙarshen makon a Bedminster, New Jersey, inda zai ɗan huta da iyalinsa a gandun wasan ƙwallon golf ɗinsa. Trump ya ce daga cikin tambayoyin da zai yi ma mutane biyar ɗin babu batun sanin matsayinsu kan damar zubar da ciki, wanda tuni kotun kolin ta yanke hukunci a kai ba a baya. Wasu mayaka dauke da bindigogi da kayan fashe-fashe sun kai hari kan wata headquarter rundunar sojin kasashen wani yanki na Afirka wadda ke tsakiyar kasar Mali, suka halaka sojoji biyu da kuma wani farar hula. Maharan sun tayar da bama-baman da suka jibga cikin wata mota, inda suka lalata mashigar headquarter sojojin kungiyar kasashe biyar ko G5 na yankin Sahel, sannan suka shiga ciki suka yi ta buɗe wuta. Rundunar ta G5 Sahel sojojin gamayya ne na kasashen Afirka da ke yankin Sahel, wadda aka kafa bara saboda ta yaƙi masu da'awar jihadi. Rundunar ta kunshi sojoji 5 daga kasashen Burkina Faso da Chad da Mali da Mauritania da kuma jamhuriyar Niger. Chairman ɗin kungiyar shugaba Isuhu Muhammadu na jamhuriyar Niger ya tabbatar da adadin mace-macen. Jami'ai a Mali sun ce su ma maharan an kashe 2 daga cikin su a musayar wutar da aka yi. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausan muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙaryata raɗe-raɗin cewa akwai wani shiri na gaggauta janye Amurka daga kungiyar cinikayyar duniya WTO. Lallai kam kungiyar WTO na mana rashin adalci, abinda Trump ya faɗa kenan ma manema labarai a cikin jirgin sama na Air Force One a kan hanyarsa ta zuwa New Jersey daga Maryland. To amma da aka tambaye shi ko yana shirin janye Amurka daga kungiyar ɗaya tilo da ke sa ido kan tsare-tsare da kuma ƙa'idojin cinikayya tsakanin ƙasashen duniya, sai Trump ya ce ba dai yanzu ba, to amma ya zama wajibi kungiyar ta mana adalci. Wata arangamar da aka yi tsakanin Falasɗinawa da sojojin Isra'ila a kan iyakar da ke kudancin zirin Gaza ta kazance zuwa jiya Juma'a, inda har sojojin Isra'ila suka kashe Falasɗinawa 2 a cewar ministan lafiyar yankin na Falasɗinu da kuma jami'an asibitin Gaza. Mai magana da yawun ma'aikatar ta lafiya a Gaza Ashraf Al-Qudra ya ce an harbi wani yaro ɗan shekaru 13 da haihuwa daura da garin Khan Yunis, da kuma wani ɗan shekaru 24 daura da garin Rafa. An kuma raunata mutane 130 a wannan fafatawar ta jiya Juma'a, cewar ma'aikatar. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dubban Falasɗinawa ne suka shiga abin da ta kira mummunar zanga-zanga jiya Juma'a, inda suka aikata abin da ta kira nau'ukan ta'addanci kala-kala. Sojojin na Isra'ila sun faɗi a wata takardar bayani cewa an jefa musu wani gurneti kuma sai da sojojin na Isra'ila suka yi ta fitattakar Falestina masu yunkurin ƙetare kan iyaka. Je jama'a, wato kwana guda bayan da wani dan bindiga ya kashe biyar daga cikin takwarorin aikin su, ma'aikatan wani gidan jarida a nan Amurka sun wallafa jaridar su, inda suka bayyana masifar da suka gani a gidan jaridar sanadiyar harbaraban. Taken jaridar ta Capital Gazette wadda ke Annapolis headquarters jihar Maryland shine an kashe mutane biyar a Capital. Waɗanda suka rubuta labarin sun hada har da abubuwan da suka gani a yayin harbaraban. Tuni dai aka kama wanda ake zargi, wato Gerald Ramos, a jiya Juma'a, kuma ana tuhumar sa da aikata wasu manyan laifuka biyar da suka jibanci kisan kai.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na
a bari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. masu sauraro barkanku da haduwa wannan safiya ta Asabar barkanku da warhaka sannan kuma da fatan ana cikin koshin lafiya daga Abari Yahusi Malama Daula barka dai
to barka ka dai Usman ina kwana
lafiya lau
na fatan mun tashi cikin koshin lafiya
alhamdulillah to da fatan kima kina lafiya
lafiya
to bari mu barki ki fara da gaishe gaishen amma dai kin tawo da labari ko
a nazo mana da labari
yawa ba ka bari ki
sauraron mu ne suka aika mana da labarai har guda biyu
yawa to
amma duka labaran fulani ne amma gaskiya bazan fada guda biyu gaba daya ba zan karanta guda daya sai na ƙara samu na bare bare tukunna sannan ai daya kan fulani suce kullun ina sokar su
to shikenan
to
bismillah fara yar mana da gaishe gaishe
to bari in fara da gaisuwa ta musamman akwai wani cikin masu sauraron mu jiya Usman an tashi aiki kenan na dauka jaka zan wuce gida sai wayar office din mutum sai ta ringi shine da waya ta kada sai Ibrahim Jarmai ya ansa sai ya mika min waya to wani ne yayi waya musamman ya aika mana email maybe ba mu samu mun gani ba sunan shi to saboda yana matukar bukatar a gaishe shi a cikin wannan shiri namu to musamman ya kira mu dan haka mutane duk wanda yake bukatar ya aika gaisuwar shi ko ta wayar mu ma za ku iya samun mu
kware kwa
to sunan wannan mutumin Ahmad Dan Bauchi to Malam Ahmad gaisuwa ta musamman gare ka zuwa wannan daga wannan filin namu na Abari Yahuci
haka
sai kuma yana mika sakon gaisuwar shi zuwa ga Shehu Musa Liman Taylor tare da Secretary General Inuwa Gwate Gumau so da fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya
eh to alhamdulillah Allah ya sa
to bari na garzaya dandalin mu na
Facebook ko
Facebook domin mika sakon gaisuwar mu
to bismillah
to gaisuwar mu ta farko na Abarin Yahuci zuwa ga Abbas Yusuf tare da Jibrin Umar Nabasa tare da kuma Najib Bammali gaisuwar fata alherin Abarin Yahuci zuwa ga Tasu Musa tare da Bashir Salha da kuma Aminu Tanimu fata alherin Abarin Yahuci zuwa ga Ali Muhammad Malanta gaisuwar fata alherin Abarin Yahuci zuwa ga Yusuf Kuyambana tare da Jafar Ahmad da kuma Awalu Mabo Awalu tare da Mustafa Suleiman fata alherin Abarin Yahuci zuwa ga Muhammad Uba da Lawal Bala Azare sai takardar da ke hannuna ta karshe ita ce zuwa ga Habu Jamblo sai kuma fata alherin mu na Abarin Yahuci zuwa ga Yahaya Sodoro Allah sa tuna fadi wannan sunan daidai to fata alherin mu na karshe zuwa ga Nazib Abba tare da Sama'ila Muhammad
to madalla daula to amma kafin je cikin shirin akwai sakon da wani masoyin wannan shiri kuma ɗaya daga cikin inda muke dan tuntuba wani lokaci a Sudan wato Salman Al-Farisi game da rasuwar matarsa da ya aiko da jajantawa wa kansa da mu da muka yi wannan rashi tare da shi domin kuwa rashin da aka yi masa kara ya shafi mu gaba daya na rasuwar matarsa wanda ga sakon da ya bar mana
assalamu alaikum assalamu alaikum al'umma ayan uwa musulmi ina sanar da ku ni Salman Al-Farisi daga nan kasar Sudan a yanzu da misalin karfe 8 na maricin kasar Sudan din nan wato yau Lahadi 24 ga watan 6 wato kasar ƴan mintuna kalilan Allah ya karbi rayuwar matata Malama Abir Abdullah Saleh ta rasu anan cikin garin Fashir dake lardin Darfur sakamakon wata doguwar rashin lafiyar ta kwashe tana yi ita Malama Abir Abdullah Saleh dama ita ce amarya ta wadda na aura kwata-kwata ma a hannuna watannin ta 8 kuma ita ce jerin matana na uku da Allah ya karbi rayuwarsu suna hannuna da haka ɗan uwa da abokan arziki da masoya ku taya ni da addu'a rashin wannan baiwa Allah da nayi a matsayin ta tana amarya har wata 8 da zuwa hannuna Allah ya karbi rayuwarta ni ne Salman Al-Farisi daga nan kasar Sudan
to Allah ubangiji ya yi mata rahama Allah ya sa ta huta kuma Allah ya bashi hakurin rashi kuma
amin muna maka ta'aziyya
ya zo Allah ya kyautata namu karshen
amin amin to sannan kuma akwai sakon taya murna na auren da ake daurawa yanzu haka da na san ke ma ba zai rasa shafar ku ba
a sosai ko
ya wato muna mika sakon taya murna na aure da ake hidimar sa yanzu haka ta Hawwa Indini da angwanta
angwanta kani na ba Muhammad yar addu'a
to Allah ubangiji ya sanya alheri ya kuma bada zaman lafiya da zuri'a ta gari
to amin ya rabbil alamin
yawa da duk ma wanda suke aure Allah ya ida nufi kuma ya basu zuri'a ta garin zaman lafiya. To sai kuma in shiga sakon gaishe-gaishe inda zan fara da baba Sama'ila dan mutan dutsen ma sai kuma Rayanu Musa Lere a jihar Kaduna sai kuma mu tsallaka shafin majalisar Facebook na Abari Yahuci din wanda zan fara da gaisuwar Habu Jambulo sai kuma Yahaya Sorodo da kuma Sama'ila Muhammad sai Abati Adamu Giyade da Anas Isa Sali sai Muhammad Sanusi Wagi da Musa Adamu sai Yusuf Sani sai Anas Isa sai kuma Kabiru Idris Muhammad tare da Aliyu Liman Zagga da kuma Shu'aibu Giyade sai gaisuwar fata alheri a Bari Yahuci zuwa ga Abubakar Sadiq da Ibrahim Rabi'u da Muhammad Awal Abubakar sai Yusuf Makarfi daga nan kuma sai mu tsallaka zuwa ga Babson Baba da Sani Biliya sai Ibrahim Shehu da kuma Umar Nura Funtuwa sai gaisuwar fata alheri a Bari Yahuci daga karshe zuwa ga Muhammad Sahabi da Hassan Sula Garku da Ibrahim Sumaila da Nura Jibrin sai Kabiru Ibrahim da kuma Ishaka Sikdia sai Bala Ana Amuza sai kuma Baba Ana Kawu sai kuma Abba Abubakar Rufe da Aliyafi Garba da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji
to amin
daula ga abubun je mana
to Mallam Usman ba a cinya toran jiwa da ta to sai dai kan lokacin cin kalambo mai alfarma sarkin zari yana nan shi ma sarkin matalmi mai dumbin daraja sarakuna dira yan kuwa ba a cinya toran jiwa da ta to sai dai kan lokacin
kin sai kina da labari barkamu da dawo
ina da labari
to muna jinki
ku gyara zama ku kasa kunnuwan ku labarin dan filla ne kamar yanda na ce dai to wani dan fulani ne ba filata ne
dan uwana
dan uwanka to sai yazo yana tafiya sai yazo bakin titi inda zai tsallaka titi
titin mota
ba ina jin kila dai bai tsaya ya lura ya kalla hagu da dama ba daga ban shi kawai sai ya afka
kila ana ta maganar zuci
sai ya afka kan titi yana afkawa kan titin nan kuma sai mota ta kade shi
fujib
to mota ta banke shi to da mota ta banke shi dan fulani sai ya sume bai dai farfado ba aka kai shi asibiti to yana asibiti kwance a gidan asibiti likitoci na kanshi haka ana masa aiki sai aka samu cikin ikon Allah sai dan fulani ya farfado to yana samuwa sai ya bude idan shi yana bude idan shi me zai gani sai ya ga likitoci biyu a tsaye a kan shi da fararen kaya
to fa
ya kalle su ya kalle su ya bude ido ya ƙara kallo ya rufe ido ya ƙara bude ido sai ya ga likitoci suna nan dai da fararen kaya sai suka ce mashi dan Fulani eh sunanka ya kalle su ya kalle su ice to ni dai a duniya Isa ake kira na
Allahu
amma kuma a yanzu
ya ne lahira kenan
ya so lahira ice amma a yanzu kuma sai abinda kuka ce
kurungus
wanda ya dauka mala'iku
ne to aikin san kin san in ka suma ba ka sanar ina
to sai sunan da suka rada ba shi kenan mala'iku
to wallahi Fulani na jinki suna binki bashin na bare bare ba ruwa na suna binki bashin na bare bare
Halilaya akwai guda ɗaya amma sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu saboda ƙarancin lokaci idan kamun nan ma mun ƙara samun na bare bare sai a hada a ƙara
kanta da ina ma da na bare bare na bar ku ne in ga gudun ruwan ku ba dai haka kuke samu gani ai Allah ya kai mu mako mai zuwa
amin amin
yanzu kan dole mu lallaba kuma mu tattara ina mu da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu a koyaushe kuma muna godiya sosai da jimirin sauraro aiko da sakonni da makamantansu daga shagaisha to dole mu tattara ina mu anan sai wani makon ma juyo ko
to a madadin ni Daula Salim daga nan birnin Washington
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara
muke cewa sai wani makon idan Allah ya sake dawo da mu dauke da wani sabon shirin na abari
yahuci Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya